sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce take dadai da 5 ga watan Septemba na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba, a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da mata ta uku cikin jerin mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura. Ita ce ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita. Wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan za a tuna mun karanta hadisi wanda aka samo daga gareta, wanda yake kunshe da bayani kan sababin da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. Hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba wa ummuna Aisha labari bayan ya aure ta. Yake ce mata, urituki fil manami thalatha layalin, an nuna munke cikin bacci na tsawon darare guda uku. Wannan daren za a zo da ummuna Aisha a nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin bacci, sannan bayan nan daren da ke biye ma wannan nan ma za a zo da ita a nuna masa ita har sau uku. Yace, ja'ani bikil malaku fi saraqatin min haririn, mala'ika ya zo mun da ke a cikin kyalle na alhariri, ya zo mun da ke a cikin kyalle na alhariri, ya nuna mun ke a cikin bacci na. Fa yaqulu, sai ya ce mun, hadhihi mara'atuk, wannan da ka gani na zo da ita cikin kyalle na alhariri matarka ce. Ya ce, fa akshifu an wajhiki fa idha anti hiya, sai na bude wacce aka zo mun da ita cikin wannan kyalle na alhariri, sai na ga fuskarki ashe ke ce. An yi wannan har sau uku a baccinsa, an zo masa da ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki yadda da ita, cikin kyalle na alhariri, mala'ika ya zo masa da ita, yana ɗauke da ita cikin kyalle na alhariri, ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan matarka ce. Manzon Allah da ya buɗe fuskarta sai ya ga ummuna Aisha ce. Haka nan dare na biyu ma aka sake zuwa masa da ita cikin kyalle na alhariri, aka ce wannan matarka ce. Manzo Allah idan ya buɗe sai ya ga ummuna Aisha ce. Sannan dare na uku nan ma aka sake zuwa masa da ita cikin kyalle na alhariri, aka ce wannan matarka ce. Idan ya buɗe sai ya ga ummuna Aisha ce. Wannan har sau uku ya maimaita. Ya ce, to a duk lokacin da na buɗe na ga ke ce, sai na ce, in yako hadha min indillah, in har wannan daga gurin Allah ne, yumdihi, to Allah zai tabbatar da shi. Wannan hadisi idan za a tuna majalisin da ya gabaci, wannan majalisi mun karanta shi. To babban abin da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin, za mu fahimci cewar auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ummuna Aisha hukunci ne na Ubangiji. Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri ummuna Aisha, kuma ya yi hukunci ya zartar da haka. Ta kenan auren annabi da Aisha daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan abu na farko ke. Abu na biyu, wannan zai nuna mana falalarta a gurin Ubangiji, tana da matsayi na musamman a gurin Ubangiji, shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ta takanas, ya sanya ta ta zamanto matar manzansa. Sannan kuma baya ga haka, gabanin ya aure ta aka yi ta zuwa masa da ita a cikin baccinsa. To abu na uku, ai mafarkin annabawa wahayi ne. Ba abin tambaya a nan, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ya ba da labari a duk lokacin da aka zo masa da ummuna Aisha cikin baccinsa, kaga baccin annaba kamar yadda muka bayyana wahayi ne, kuma haka ayar alqur'ani ta tabbatar, dangane da annabi Ibrahim da yake ba da labari wa ɗansa Isma'il, Allah ya masa aminci, amincin Allah sabbata a gare shi. Yake cewa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara, lallai fani na gani cikin bacci na gashi ina yanka ka, to menene ra'ayinka? Dan nasa yace ya abati fa'al ma tu'mar, ya babana aikata abin da aka umurce ka. Kenan duk abin da annabi cikin annabawan Allah ya gani a baccinsa wannan wahayi ne, shi yasa dan yace aikata abin da aka umurce ka. To a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin baccinsa ne yake ganin ummuna Aisha, ake zuwa masa da ita. To tambayar da za mu bijiro da ita a nan ita ce, faɗin annabi da yake cewar iyyaku hadha min indillah, wannan hukunci in har daga gurin Allah ne, na cewar ummuna Aisha matarsa ce, yumdihi, to Allah zai tabbatar da shi. To tambayar ita ce, shin akwai abin da zai zo wa annabi cikin annaban Allah ba daga gurin Allah ba? Babu. Wannan ita ce amsa. To wani tsokaci za mu yi dangane da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar in har wannan daga gurin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi. In har mun yi ittifaki kan cewa duk abin da zai zo wa annabi cikin baccinsa yana zuwa masa ne daga gurin Allah saboda wahayi, to me yasa annabi yake cewa in har daga gurin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi? Na'am, fata yake yi. To amma abin da yake zuwa masa cikin bacci ai wahayi ne. Haka ne alaji, zai yi yana faɗin hakan ne ya ƙara nuna kwaɗayinsa da kuma murnarsa. Ko akwai babban malami na sira, Al-Qadhi Iyam, yana cikin manyan malamai na sira, dan ya rubuta littafi wanda kundi ne a asirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafi ne wanda ya kunshi sira, ya kunshi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine ya shafi bayani kan haƙoƙin manzon Allah, shine littafin da ya kira shi ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa, ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa, littafin ash-shifa. Wannan littafi kundi ne a babin sira da kuma siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haƙoƙinsa. A cikin littafin ya yi ƙoƙarin fuskantar da wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa wannan in daga gurin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi. Ya ce zai iya yiwuwa sanda ake zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hoton ummuna Aisha, ko ɗauke da ummuna Aisha cikin baccinsa, lokacin bai zama manzo ba. To kaga in bai zama manzo ba, mafarkinsa ai ba zai zama wahayi ba, tunda wanda ya zama manzo ake yi ma wahayi, wanda bai zama manzo ba ba a masa wahayi. Annabi kuma sallallahu alaihi wasallama bai zama manzo ba sai da ya kai shekara 40. To Qadhi Iyad ya ce zai iya yiwuwa cewa da annabi yake in har daga gurin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi, zai iya yiwuwa lokacin bai zama manzo ba, lokacin ba a fara masa wahayi ba. To kaga a nan gurin abin da zai gani cikin mafarkinsa ba zai zama wahayi ba, sannan zai iya faɗin haka din, yana fata hakan ya zama daga gurin Allah, kuma Allah ya tabbatar da shi. To kaga wannan babu matsala, ba ishkali, in har ya zamanto lokacin annabi صلى الله عليه وسلم ba a fara masa wahayi ba. To idan ya zama an fara yi wa annabi wahayi fa, annabi yake ganin Aisha Allah ya da ita ana zuwa masa da shi a cikin baccinsa, kaga nan ko tantama babu, zuwa masa da ita da za a yi cikin baccinsa bayan an fara masa wahayi, bayan ya zama manzo, ko tantama babu, wannan din shi ma zai zama wahayi. To in har ya zama mafarkin nasa da yake, gashi ana zuwa masa da ita bayan an fara masa wahayi ne fa, to a nan gurin ya fiskantar da bayani ta fiskoki guda biyu. Ki Al-Qadi Iyad, fiska ta farko ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi cewar in har wannan daga gurin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi, yana nufin in har ya zama yanda aka zo masa da Aisha cikin baccinsa, abun baya buƙatan tawili da fassara da fashin baki da ƙarin bayani, a zahirinsa yake, to Allah zai tabbatar da shi, ba wai yana kokonto bane, ba wai yana shakku bane, tunda ai wasu lokatai mutum zai iya ganin mafarki, amma abun da ya gani a mafarkin ba zahiri bane, yana buƙatan fassara. Annabi Yusuf ai ya ga ƙatti-ƙattin shanaye guda bakwai, ya zo kuma ya ga ƙatti-ƙattin shanaye guda bakwai, wannan ƙosassu waɗannan ramabu. To shin haƙiƙanin shanayen ne? A'a, ba shanaye ba ne, ishara ake masa da yunwa da kuma ƙoshi. Da ake nan, shanayen da ya gani ba su ne zahirin abin da mafarkin nasa ya ƙunsa ba, ba su ne haƙiƙanin abin da ya gani a zahiri, ba shi ne haƙiƙanin abin da mafarkin ya ƙunsa ba, yana buƙatan fassara da sharhi. Wanda yake tare da annabi Yusuf shi ne ya yi mafarki ɗin, ya zo ga annabi Yusuf, annabi Yusuf ya fassara masa wannan mafarkin nasa. To sai ya zamanto prime minister na wancan lokaci, shi kuma ya yi mafarki, gashi ya ga shanaye ƙosassu guda bakwai, ya ga shanaye ramammu guda bakwai, ya sa a zo a tambayi annabi Yusufa ya masa tawili, ya masa fassara na wannan shanaye da ya gani annabi Yusuf ya masa fassara. To abin da annabi ya gani cikin mafarkinsa, idan har ya zamanto baya buƙatan fassara, to Allah zai tabbatar da shi. Wannan fiskantarwa na farko kenan da Qadi Iyad ya yi dangane da wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewar in har daga gurin Allah ne, Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da shi. Sannan fiskantarwa na biyu da ya yi, cewa in har daga gurin Allah ne, Allah zai tabbatar da shi, ya ce wannan bayani na annabi ya ƙunshi shin matarsa ce a duniya ko kuma iya lahira ne? Cewa da aka yi wannan matarka ce, ana nufin a lahira ne ko a duniya? To shi ne abin da annabi yake kokonto a kai, a duniya ake nufi ko a lahira? To idan har a duniyan ake nufi, to Allah zai tabbatar da shi, lahira nan ba shi da kokonto, tunda an zo masa da ita an ce wannan matarka ce, yanzu ya samu yaƙini cewar eh matarsa ce a lahira. To amma yana da kokonton shin har a duniya ma matarsa ce, shi ne yake wannan bayanin cewar in har a duniyar ma matarsa ce, kamar yadda aka hukunta cewar a lahira matarsa ce, yasa aka zo masa da ita cikin kyalle na alhariri aka ce masa wannan matarka ce, wannan ya samu yaƙini cewa matarsa ce a lahira. To in har kamar yadda ta zamanto matarsa a lahira bisa hukuncin Ubangiji, a duniya ma matarsa ce, to Allah zai tabbatar da shi. Ka kenan, ba wai annabi yana kokonton mafarkin ba ne, a'a, abin da yake kokonto shi ne tunda yanzu an yi hukunci cewar ita matarsa ce a lahira, wannan ba tararradi a kai. To abin da yake kokonto duniya ma, kamar yadda aka yi hukunci cewar matarsa ce a lahira, a duniya ma matarsa ce, to wannan ne yasa annabi ya yi wannan batu, ya yi wannan lafazi, cewar in har a duniyan ma matarsa ce, to Allah zai tabbatar ta zama matar tasa, kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ta zamanto cikin jerin matansa, Allah ya dada ita. Wannan mata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya dada ita, tana da falala wanda suke masu tarin yawa. Allah maɗaukakin sarki ya tattaro mata falala da kima da daraja waɗanda suke masu yawa, wanda idan muka ce za mu lissafo su sun fi 50. Falalar Ummuna Aisha sun fi 50, za su kai 100 ko su haura 100. Ta kenan, idan za mu lissafo falalarta majalisi 3, 4, 5, 6, 7, 10 ba za su ishe mu ba. Kenan, yanzu idan za mu yi bayani kan falalarta, sai dai mu ɗan zaɓo wasu kaɗan daga ciki taɓa kalashi, shi kenan sai mu wuce saboda kar mu ja lokaci da yawa. Kenan bai fi mu ambaci 11 ko 12 ba. Shi kenan sauran kuma sai mu tsallaka su. 11 ko 12 nan da za mu ambata don mu san wace ce matar Annabi Aishan nan. Ƙimarta ta ƙara fitowa a gabanmu. Musan matsayinta a gurin Allah, musan matsayinta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan zai sa mu ƙara ganin ƙimarta da darajarta da girmanta. Allah ya dade ita. Daga cikin falala da matar Annabi Aisha, Allah ya dade ita, ta yi fice da ita cikin jerin mata. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata guda 11. Amma kakab cikinsu ba wacce ya aura budurwa banda ita. Goman nan duka azawarawa Annabi ya aure su. Amma Ummuna Aisha budurwa aure ta, ba wanda ya aure ta gabanin Annabi ya aure ta. Wannan malamai suna lissafa shi daga cikin jeri na falalar Ummuna Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita. Sannan abu na biyu cikin abubuwan da za su fito mana da falalarta, sautari da dama Allah maɗaukakin sarki yana saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi, alhali manzon Allah yana cikin mayafinta. To wannan shi ma malamai suna lissafa shi cikin jerin falalarta, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita. Sannan falalarta ta uku, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar manzansa, alhali shi yana kishingiɗe tsakanin ƙirjinta da wuyanta. Ma'ana ya tada kansa da tsakanin ƙirjinta da wuyanta, ko kuma kafaɗarta. Ya sanya kafaɗarta a gare shi tamkar kulu, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Alhali lokacin da manzon Allah ya rasu, ya rasu yana da mata 9, amma cikin 9 nan ita ce Allah ya zaɓa manzon Allah ya rasu a ɗakinta. Ita ce wacce Allah ya zaɓa manzon Allah ya rasu ya tada kai da kafaɗarta. Wannan shi ma malamai suna lissafa shi daga cikin jerin falalarta, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita. Sannan falalarta ta huɗu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, alhali abu na ƙarshe da ya shiga bakinsa shine yawunta. Ta yaya? Akwai hadisi wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, wanda aka samo daga gare ta Allah ya dade ita. Take ba da labari cewa lokacin da manzon Allah ya yi jinya, matsananciyar jinya wacce bai tashi cikin wannan jinyar ba, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa cikin wannan jinyar, tana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tada kansa da kafaɗarta. Sai ga ɗan uwanta ya zo duba jikin manzon Allah, ya zo gaishe da manzon Allah, shi ne Abdurrahman bin Abubakar. Mun san ita ma Aisha ‘yar Sayyidina Abubakar. To Abdurrahman, Allah yarda da shi, ɗan Sayyidina Abubakar, Allah yarda da shi, ya shigo gurin ‘yar uwarsa, gaida mijin ‘yar uwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da ya shigo da asuwaki a bakinsa, to a daidai wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fama da kansa, magana baya iya yi, magana ta ɗauki. Lokacin da Abdurrahman ya shigo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bi shi da kallo. Wa Ummuna Aisha, Allah ya dade ita, sai ta kula cewar manzon Allah yana sha'awar asuwakin nan. amma a lokacin baya magana. Me yasa annabi ya gagara magana? Malamai sun yi ƙoƙarin fito da sabubba guda biyu. Wasu suka faɗi wannan sababin, wasu suka faɗi wancan sababin. Wasu suka ce dalilin da yasa annabi magana ta ɗauke masa saboda matsananciyar jinya. Ba zai iya yin magana ba, yana fama da kansa. Wasu lokatai idan mutum yana dab da barin duniya sai ka ga magana a ɗauke masa. Sai dai kallo sai ishara. Suka ce to abin da ya faru kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin jinyar da manzon Allah yake ta ninka jinyar da muke yi. Idan Allah madaukakin sarki ya tashi jarrabar manzansa da jinya, to yana ninka masa irin jinyar da yake jarrabar mu da ita ne. Zazzabin da zaka yi, jikinka ya ɗauki zafi, ka ji kanka na sarawa kaman zai fashe, to na manzon Allah ya ninka haka. Saboda Allah yakan jarrabi bawa don ya ɗaukaki darajarsa. To a cikin bayin Allah kuma ba waɗanda suka kai annabawan Allah daraja a gurin Allah. To shi yasa idan Allah ya tashi zuwa musu da abin da zai sa ya ɗaukaki darajarsu, tana ninka na sauran mutane, domin darajarsu ta zamanto ta ɗara ta sauran mutane. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya tashi jarrabarsa da jinya, jinyar da Allah yake jarrabarsa da ita tana ninka jinyar da Allah maɗaukakin sarki yake jarrabar mu da ita. Wasu daga cikin malamai suka ce magana ta ɗauke wa manzon Allah saboda matsanancin jinya, ko da yana so ya magana ba zai iya ba. To shi yasa yana sha'awar aswakin amma ba bakin magana. Yabi Abu Abdurrahman da kallo, ita kuma ummuna Aisha da yake tana da basira, tana da kaifin ƙwaƙwalwa, tana da fahimta, sai ta fahimci cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sha'awar aswakin nan yake. To shi ne ta tambayi manzon Allah, ta ce in karɓa maka ne? Annabi tunda ba magana sai ya girgida kai, yayi ishara da kansa, isharar da take nuna yarda da amincewa tunda ba bakin magana. Wannan sababi na farko kenan da wasu malamai suka ambata. Wasu kuma suka ce a'a, annabi a lokacin inda yana so ya magana zai iya yin magana. Kawai tunda yana dab da barin duniya sai ga bai kamata ya cika lokacinsa na ƙarshe da maganganu ba, gare ya cika lokacinsa na ƙarshe da ambaton Allah. Tunda yana dab da barin duniya baya so ya yi wata magana da ba ambaton Allah ba, ko da yana son abu ba zai magana ba, saboda me? Ya zama lokacinsa na ƙarshe na barin duniya ya cika shi da ambaton Allah, hailala, hamdala, kabbara, istighfari, tasbihi, ya fi so ya zama lokacinsa na ƙarshe na ƙoƙarin barin duniya ya zama ya ƙarƙare shi da ambaton Allah. Babu wani abu da ya ratsa ya keta na magana wanda ba ambaton Allah. To shi yasa annabi ya bi shi da kallo ba tare da ya yi magana ba, domin ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne sababi cikin sabubba da malamai suka ambata wanda ya hana annabi magana, ba wai tsananin jinya ba. To shi ne ummuna Aisha da ta fahimci haka ɗin, cewar kamar fa sha'awar aswakin nan yake. Ta tambaye shi in karɓa maka ne, ya girgida kansa girgidawa da ke nuna yardarsa da amincewansa da sha'awarsa kan cewar karɓa mun. To shi ne ta karɓi wannan aswaki daga hannun Abdurrahman, ta cire gurin da Abdurrahman ya tauna don ya goge bakinsa, ta cire ta cizge ta tofar, sai ta tauna wa annabi da haƙwaranta. Kaga a lokacin da take tauna annabi, ko shakka babu, yawu da yake cikin bakinta zai gauraya da wannan aswaki da ta tauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan ta kammala tattauna wannan aswaki, sai ta danka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya karɓi wannan aswaki ya sa a bakinsa. Kaga kenan yanzu yawun ummuna Aisha, Allah ya dada ita, ya shiga cikin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To anan manzon Allah da ya karɓi wannan aswaki, sai ya goge bakinsa, yayi aswaki da shi. Take bada labari cewar aswakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunda yake bata taba gani yayi aswaki irin wannan aswakin ba. To bayan ya kammala aswakin sai ta ga ya daga hannunsa yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la, ya faɗi wannan har sau uku sai ta ga kansa ya dingire, sai ta fahimci annabi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Anan ta fahimci cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fir rafiqil a'la, ya zabi a dauki rayuwarsa ce. Tace sai na fahimci ai bai zabe mu ba, ya zabi ya koma ga Allah. Dama Allah baya daukar rayuwar annabinsa sai an nemi izininsa. To yanzu da mala'ikan daukar rai yazo zai dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nemi izininsa. In dauki rayuwarka ne ka koma ga Allah, ka kasance tare da waɗanda suke gurin Allah, madaukakan mutane cikin annabawa da shahidai da masu gaskiya da salihan bayi, ko kuma in barka ka ci gaba da rayuwa cikin al'ummarka cikin iyalanka. Annabi sai ya ce fir rafiqil a'la, a dauke ni in tafi in kasance tare da madaukaka cikin annabawa da masu gaskiya da shahidai da salihan bayi. To aida sai mala'ikan ya dauki ransa sai sake nanata masa, ya sake tambayarsa, kaga annabi anan ya tambaye shi a dauki ranka ko kuma a bakka ka ci gaba da rayuwa ka kasance cikin waɗanda suke madaukaka gurin ubangijinka, sai ya ce fir rafiqil a'la. Ya sake tambayarsa karo na biyu, a dauki rayuwarka ne ka kasance tare da waɗanda suke madaukaka gurin ubangijinka ko kuma a barka ka ci gaba da rayuwa? Annabi ya sake cewa fir rafiqil a'la, ma'ana ya zabi a dauki ransa. Sai da suka yi haka har sau uku. To bayan an yi haka har sau uku ne mala'ikan ya zare ransa, kenan sai da ya bada izini, kuma izinin ma sai da ya nanata har sau uku, sannan aka dauki rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. To babban abin da zamu fita da shi karkashin wannan takaitacciyar kissa da tazo cikin Sahihul Bukhari da Muslim, zamu fahimci cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aswakin nan da yayi shine abu na karshe da yayi, kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa. To kuma aswakin ai sai da matarsa Ummu na Aisha ta tauna masa aswakin. Aswakin ya jika da yawunta, sannan ya karba ya sa a bakinsa. To shi yasa malamai suke lissafa wannan din daga cikin jerin falalatta Allah dada ita, cewar abu na karshe da ya shiga cikin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daga shi annabi ya bar duniya shine yawunta Allah madaukakin sarki ya yadda da ita. Wannan yana daga cikin jerin falalatta da malamai suke ambata. Sannan daga cikin falalatta da malamai suke ambata, an burne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ɗakinta. A ɗakinta aka yi wa manzon Allah kabari, domin lokacin da aka zo aka kammala sutura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka kammala yi masa sallah, ana tunani za a burne shi ne a inda ake burne sauran mutane, ma'ana a ɗauke shi a kai shi makabartan mutan Madina wacce ake kiranta Baqi'ul Gharqat, ko kuma ya za a yi da gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda manzon Allah ba kaman kowa yake ba. To anan sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki yadda da shi yace tabbas shi yana da ilimi akan wannan mas'ala. Wane ilimi yake da shi? Yace ai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari cewar babu wani annabi cikin annabawan Allah da Allah madaukakin sarki zai dauki rayuwarsa face an burne shi a inda Allah ya dauki rayuwarsa. To shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa yana ɗakin matarsa Ummu na Aisha, Allah yarda da ita. To wannan falalar ta biyar kenan cikin jerin falalarta da malamai suke ambata. Falalarta ta shida, dama na ce falalar na tafi suna da yawa. Falalarta ta shida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinyarsa da yayi ta ƙarshe wacce bai tashi a wannan jinyar ba, duka a ɗakinta yayi. A ɗakinta ya jinyar sa gaba ɗaya, duk da cewa matansa kamar yadda muka faɗi a baya cewa ya rasu ya bar mata tara,
aka ga tunda suna da yawa da akalla sai ya zama yayi jinya a dakin mata biyu ko uku amma a ita rak Allah ya zaba annabi yayi jinya a dakin ta domin majinyaci yana buƙatar gurin da zai samu nutsuwa nutsuwa wacce take cikakkiya to annabi sallallahu alaihi wasallama kuma nutsuwarsa tana karuwa idan yana dakin ummu na Aisha shi yasa lokacin da jinya ta tsananta masa sai zamanto canja daki yana masa wahala idan ya kwana a dakin wannan matar ya tafi zuwa ga wannan daki abu ne mai wahala gare shi tunda tafiyar ma da ƙyar yake yi sai ya daddafa mutane guda biyu to kaga wannan canja daki ko shakka babu zai masa wahala daga wannan dakin zuwa wannan dakin daga wannan dakin zuwa wannan dakin wannan ƴan uwa ishara ce ai ubangiji yake mana cewar idan ka samu kanka cikin matsanancin yanayi to ka tuna wanda ya fika alkhairi yanayin da ya shiga yaninka naka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don manzon Allah di yafi mu alkhairi yafi mu matsayi da daraja da kima gurin ubangiji subhanahu wataala kenan kamar wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya jarrabi manzansa da ita rarra shine gare mu al'ummarsa a yayin da Allah ya jarrabe mu da jarrabawa makamanciyar wannan mu rarrashi kawunan mu saboda me saboda ai gabanin Allah ya jarrabe ka da wannan jarrabawa da ya jarrabe ka da ita wanda ya fika alkhairi ya fika matsayi ya fika falala gurin ubangiji Allah ya jarrabe shi da jarrabawa da tafi wanda kai ka samu kanka a ciki saboda haka sai kai hakuri ka sallama wa hukuncin ubangiji ka mika wuya ka kyautata wa ubangiji zato fa annabi sallallahu alaihi wasallama canja daki daga nan zuwa nan yana wahal da shi to shine lokacin da jinyar take karuwa take kara tsananta manzon Allah sai ya sa a tara masa matansa yace yana so ya tattauna da su yana so yayi shawari da su da suka hadu sai ce lallai fani canja daki daga wannan daki zuwa wannan daki a tsakaninku abu ne wanda yana matukar wahal da ni dube da yanayi da nake ciki na jinya ina roƙonku annabi yake ga matansa yace ina roƙonku ku min izini in zama a gurin sashen wani daga cikin ku maimakon ya zama daga nan dakin in je wannan dakin ku min izini kawai in yi jinya a daki guda bai ayyana ba bai ce ku min izini in je dakin wance ba a'a su da kansu su duba su ga ina annabi ya fi cancanta ya je yayi jinya inda zai fi samun kulawa da nutsuwa da kwanciyar hankali annabi wannan lafazin da ya musu kenan yace ku min izini in kasance a guri guda saboda fita daga nan zuwa nan yana ƙara wahalar dube da yanayi da nake ciki to a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai matar da ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta kaifin basira ita ce Ummu Salama domin a wasu lokatai takan ba da shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawari da zai amfanar da al'umma gaba ɗaya ma ba iya shawarin cikin gida ba shawari da ya shafi jagoranci jagorantar al'umma Ummu Salama takan ba da irin wannan shawari wa annabi kuma wannan shawari da ta ba annabi ya zamanto ya amfanar an amfana da shawarinta to shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan furuci Ummu Salama Allah madaukakin sarki ya yarda da ita sai ta ce ya rasulullah mun fahimci me kake nufi kana so mu maka izini ne kai jinya a dakin Aisha tace mun fahimci me kake nufi kana so gashi dai annabi ba wai furtawa yi ba to ta yaya akai ta gane cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yana so su masa izini ya jinya a dakin Aisha saboda yanayin kauna da annabi yake mata da yanda kuma annabi yake samun nutsuwa wacce ta tsoro akan sauran gurare idan yana dakin Aisha Allah ya yarda ita sai ta ce mun gane me kake nufi kuma mun maka izini inji Ummu Salama ta ari bakunan sauran mata sai ta ci musu albasa tace mun gane me kake nufi kana so mu ma izini ne kai jinyarka a dakin Aisha kuma mun maka izini sauran matan duka suna gurin babu ɗaya daga cikin su da ta tanka wannan ya nuna sun yarda sun amince manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin jinyar sa a dakin Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya gada ita to shine tun daga nan annabi sai ya tare a dakin Aisha sai zaman to yanzu an yi kansalin din rabon kwana ya zama kawai a dakin ta zai kwana a dakin ta zai huta ita tayi jinyar sa har Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar sa to shine malamai suke lissafa wannan jinya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a dakin wannan mata ta sa Aisha suke lissafa shi daga cikin jerin falalarta sannan kuma yadda tayi jinyar sa kusan za a iya cewa kaso 80 cikin 100 na jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummuna Aisha ita ce tayi wannan duka malamai suke lissafa shi daga cikin jerin falalarta Allah madaukakin sarki ya yadda da ita falalarta ta bakwai ina ga in mun irga goma sai mu hakura falalarta ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya ba wanda yake so yake kauna kamar ta wannan din kuma ba laifi bane kana da mata biyu ko uku a cikin su kaji cewar ka fi son babbar ma'ana uwar gida ko kuma kaji cewar ka fi son ta tsakiyar ta biyu kenan ko kuma kaji cewar ka fi son amaryar ta uku dan soyayya daga gurin Ubangiji take zuwa kuma zai wahala mata biyu da kake da su ko uku a ce yadda kake son wannan haka kake son wannan wannan yana da wahala dole ne cikin matan ka biyu kaji zuciyarka ta fi karkata kan wance ka fi son wance a cikin zuciyarka wannan Allah baya kama bawa da laifi a kai wannan ba a tursasa wa bawa sai yayi adalci dangane da aiki na zuci akan matansa amma aiki na gabbai wannan dole ne a yi adalci tsakanin mata abin da ya shafi ciyarwa kaga wannan aiki ne na gabbai wannan dole a yi adalci tsakanin mata abin da ka ba ma wannan uwar gida irin sai kamata ka ba wa amarya bisa zance mafi rinjaye abin da ya shafi sutura da kai wa uwar gida irin sai kamata ka yi wa amarya wannan shine adalci bisa zance mafi rinjaye abin da ya shafi gurin zama gurin da ka ajiye uwar gida irin sai kamata ka ajiye amarya bisa zance mafi rinjaye domin ya tabbata cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayyanawa cewa duk wanda Allah ya azurta shi da mata biyu sai bai yi adalci tsakanin su ba to ranar gobe kiyama zai tashi bangaren sa daya a shanye kenan idan aka tashi ranar gobe kiyama kaga wani bangaren sa daya a shanye to alama ce da take nuna bai yi adalci tsakanin matansa ba to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani da yayi umurni a auri mata biyu ko uku ko hudu amma da sharadin in za a yi adalci tsakanin su in ba za a iya adalci ba Allah ya ce kar a aura a takaita da daya Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'a ku auri abin da ya muku dadi daga mata bibbiyu ko uku ko hurhudu amma kuma wani hanzari ba hudu ba fa in khiftum alla ta'dilu in kuna tsoron in kun auri mata biyu ba za ku iya adalci tsakanin su ba ta fiskar sutura abinci gurin zama ba za ku iya adalci ba Allah ya ce fa wahidatan aw ma malakat aymanu to ku takaita da mace daya matukar ka san ka auri mata biyu ba za ka iya adalci tsakanin su ba to abin da yake wajibi a kanka shine ka takaita da mace daya dalika adina Allah ta'u wannan shi yafi kusa da ba za ku zarme ba ku tsalke ta da iyaka ku yi zalunci ku yi fajirci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana adalci tsakanin matansa duk abin da yazo da shi zai raba tsakanin su daidai wa daida sai ce Allah wannan shine abin da zan iya shine abin da hannunka zai iya annabi sai ce Allah nayi abin da zan iya kar ka kama ni dangane da abin da ba zan iya ba me annabi ba zai iya ba shine na zuci wannan annabi ba zai iya ba hukunci ne na ubangiji kaji kana son wance kamar zaka mutu wannan hukunci ne na ubangiji ya sanya maka soyayyen wance a cikin zuciyarka ko wance taji tana son wani kamar zata mutu in ba wani ba sai rijiya wannan hukunci ne na ubangiji shine Allah yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku taba iya yin adalci tsakanin mata ba wannan adalci ake nufi na zuci kaji yanda kake son uwar gidan nan taka kashi 90 cikin 100 haka kake son amarya ana da wahala dole na daya ku na daya ko soyayyar da kake yi wa uwar gida ku na amarya ko kuma soyayyar da kake yi wa amarya ku na uwar gida wasu lokacin kuma akwai sabubban da suke jawo soyayya wanda kuma yana da wahala mata su zamanto dangane da wannan sabubban su zamanto kai daya ladabi da biyayya yakan jawo soyayya to yana da wahala a samu mata dukan su su biyun yadda wance take maka ladabi haka wance ma take yi yana da wahala sannan abin da ya shafi iya kwalliya abin da ya shafi tsafta duk suna cikin sabubban da suke jawo soyayya da kuma kalamai na fatan baka da iya abinci da iya kissa duka suna ƙara gwadi na soyayya to kuma yana da wahala mata su zama kai daya a waɗannan fiskoki to wacce Allah ya mata baiwa ta iya girki ta iya kwalliya gata da tsafta gata da shagwaba to irin wannan zaka ga za ta fi samun matsayi a gurin miji sama da wacce Allah bai mata waɗannan baiwawakin ba to saboda haka ummuna Aisha Allah ya dade ita tana da matsayi na musamman gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran matan ba su samu wannan matsayin ba soyayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata sauran matan ba su samu wannan soyayyar ba ma'ana soyayyar annabi ga Aisha yafi soyayyar sa ga sauran mata to wannan shi ma malamai suna lissafa shi cikin jerin falala na ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita amin dan ma malamai suna cewa cikin mutane babu wanda annabi ya kaunata kamar Aisha cikin mutane kakab ba ma matansa ba cikin mutane kakab menene dalili zai tabbatar mana da haka hadisin Amr ibn al-As Allah ya yarda da shi dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da Bukhari da Muslim sun fidda wannan hadisi cikin sahihansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wani sashe na sahabbansa zuwa wani yaki a wani guri da ake kiran a wani guri wanda aka kira yakin da zatus salasi malamai sun bayyana dalilin da yasa aka kira wannan yaki da zatus salasi saboda a yakin abokan gaba makiya sun daure kafafuwansu da sarƙoƙi saboda kar wani ya fantsa mai gudu to sarka as-salasil jam'i ne na sarƙoƙi wato an ce salasil sarƙoƙi to sai aka kira yakin da wannan aiki da abokan gaba suka wasu kuma suka ce salasil sunan wani guri ne da yakin ya auku to annabi ya tura runduna ta yaki sai sanya jagorar wannan runduna na yakin zatu salasil sai sanya Amr ibn al-As shine komanda shi zai jagoranci mayaka Amr ibn al-As da ya waiga ya kalli tawagar da yake jagoranta sai ga akwai Abubakar a ciki ya sake waigawa sai ga akwai Umar sai ya ce kar fare shi ya juye da mujiya saboda kowa cikin sahabban annabi ya san matsayin Abubakar gurin annabi ba wanda bai san matsayin Abubakar ba ba wanda bai san matsayin Umar ba kenan Umar da Abubakar suna da matsayi na musamman a gurin annabi wanda sauran sahabbai ba su samu ba to Amr ibn al-As da ya ga an sa shi ya zama jagora Abubakar yana cikin sojojinsa kenan yanzu shi jagora ne wa Abubakar Umar yana cikin sojojinsa yanzu shi jagora ne ga Umar sai yake fahimtar yanzu matsayinsa fa ya miƙe ya zarme na Umar ya zarme na Abubakar a gurin annabi shi yasa annabi ya bashi jagoranci wannan zai nuna mana ƴan uwa kallon da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi wa jagoranci ya bambanta da kallon da mu muke yi wa jagoranci. Wane irin kallo suke yi wa jagoranci? Sahabban Annabi suna kallon jagoranci a matsayin kujerar da bata cancanci wanda yake jahili ya hauta ba. Na farko kenan. Na biyu, suna kallon kujerar jagoranci wanda yake madaukaki ta bangaren addini shi ya kamata a dora a wannan kujerar. Shi yasa yanzu da Annabi ya sanya Amr ibn al-As a matsayin jagora yake ga yanzu matsayinsa a addini ya wuce na Abubakar. Matsayinsa a addini ya wuce na Umar. Ya samu falala wacce take ta musamman gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa nace kallon da sahabban Annabi suke yi wa kujerar jagoranci ba irin ta mu muke mata. Mu a yau muna kallon kujerar jagoranci wanda ya fi cancanta ya same ta wanda yake da kuɗi, wanda ya iya munafurci, wanda ya iya tubu, ya iya ya shiga nan ya fita ta. Mu haka muke kallo shi ya cancanta ya samu kujera ta jagoranci. Ba wai wanda yake mai addini mai tsoron Allah ba. Su kuma ba haka suke kallon kujera ta jagoranci ba. Amr ibn al-As to dan ya tabbatar da tsammaninsa. Menene tsammaninsa? Yanzu da Annabi ya bashi jagoranci ya samu matsayi da ya wuce na kowa cikin sahabban Annabi. To dan ya tabbatar da tsammaninsa sai ya rakuba ya lallaba sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ya Rasulullah, man ahabbu an-nasi ilayka? Ya manzon Allah, cikin mutane wa yafi soyuwa gare ka? Kaga ai zai tsammani tunda yanzu Annabi ya bashi jagorancin tawaga ta yaki. Annabi zai ce masa Amr ibn al-As, zai ce masa kai. Sai kasa kunne ya ji me ce, wata amsa ce za ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah buɗan bakinsa sai ya ce Aisha, wa yafi soyuwa gare ka ya manzon Allah? Manzon Allah ya ce Aisha. Sai ce a'a, minar rijal, ina nufin ba wai cikin mata ba, cikin maza. Sai Annabi ya ce abuha, baban Aisha kenan dai matsayin Abubakar fari yanzu fa bai sauka ba, dan ka zama jagora a kansa ba shi ke nuna cewar ka fi shi matsayi a gurina ba. Isharar da Annabi ya masa. Annabi ya ce abuha, baban Aisha. To ya ɗauka ya Abubakar ne, wata gidan an zo mataki na biyu za a ce Amr ibn al-As. Ya ce thumma man, daga Abubakar sai wa? Ya ce Umar. Kaga Umar shi ma dai har yanzu matsayinsa yana nan, dan ya zama daga cikin sojojin Amr ibn al-As ba shi ke nuna cewa Amr ibn al-As ya ɗara shi matsayi a gurin manzon Allah. Ya ce thumma man? Annabi ya ce sai wani. Ya dinga lissafo mutane ya ce sai na shafa wa kaina ruwa, saboda ina tsoron kar in ci gaba da tambayar sai zama ni ne na ƙarshen wanda zai ambata. Sai ya ce to a barka za cikin gashinta. To daga nan ya ce sai na kame bakina na daina tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai na fahimci dai har yanzu dai waɗannan mutane duk da suna cikin jerin sojoji na matsayinsu fa yana nan kamar yadda na sani a baya. Kasantuwa na jagorarsu ba shi ke nuna cewa na fi su matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi ɗan uwa na Amr ibn al-As yana nuna mana soyayyar da Annabi ke yi wa Aisha ta fi soyayyar da yake yi wa kowa cikin al'ummarsa. Shi yasa da Amr ibn al-As ya tambaye shi man ahabbu an-nasi ilai, cikin mutane kakaf wa yafi soyuwa gare ka? Annabi sai ya ce masa me? Aisha. Wannan na daga cikin falalarta. Akwai kissa wacce mun taba hakaito ta a wannan majalis. Wanda matan Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasu gida biyu. Fati ne guda biyu. Akwai fatin ummu na Aisha. Akwai fatin ummu Salama. Fatin ummu na Aisha akwai membobin fatin kamar haka. Akwai Sauda, tana cikin membobin fatin ummu na Aisha. Sauda bintu Zam'a, mata ta biyu da Annabi ya aura. Akwai Hafsatu bintu Umar, tana cikin mambobi na fatin ummu na Aisha. Akwai Safiya bintu Huyay, ita ma tana cikin mambobin fatin ummu na Aisha. Kenan fatin ummu na Aisha mutum hudu ne, fatin ummu Salama kuma mutum biyar. To sai 'yan fatin ummu Salama suka zauna sai suka yi miti. a tsakanin su suka ce mun kula fa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun tashi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta ba sa musu sai in yana dakin Aisha sai in yana dakin Aisha wacce ita ce jagorar ɗaya fatin fatin ƴan adawa kenan annabin ya tashi wa sabon annabin sun tashi wa annabi kyauta ba sa masa sai in yana dakin Aisha sukan yi kirdado she ne annabi ne kasance a dakin Aisha ran kaza to sai mutun ya aje kyautar sa sai annabi ya kasance a dakin sai ya je kai masa kyautar ko kuma in ya hadu da shi a masallaci ya san yanzu kwanan Aisha ne sai danka masa kyautar sa to sai suka tattauna yanzu ya za a yi a magance wannan matsalar suna ganin ta a matsayin matsala ce al'amari na kishi shine bawoshi yake cewa kishi kumallan mata duna gartan mace da addinin ta da takawarta da iliminta to fa tana tare da wannan kishi tunda akwai wanda akwai macen da ta kai matan annabi takawa babu a duniya takawa da addini da tsoron Allah Allah kuma ya tabbatar mana da haka ne cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mana cewar matan duniya babu matan da suka kai matan annabi sallallahu alaihi wasallama takawa ba matan da suka kai matan annabi ibada ba matan da suka kai matan annabi sallama hukuncin ubangiji Allah ya tabbatar mana da haka Allah ya ce asa rabbuhu in tallaka kunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara sifofi guda takwas Allah ambata cikin alqur'ani zai iya yuwa in Allah madaukakin sarki ya sake ku kuma tan annabi sai Allah ya musanya masa da waɗanda suka fi ku alkhairi waɗanda suka tara waɗannan sifofi guda takwas to sai al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi cikin tafsirinsa yace da Allah ya bar wa manzon Allah matansa bai canja masa da wasu ba wannan yana nuna a duniya ba matan da suka kai su alkai inda akwai Allah zai canja masa inji Imam Sa'id kenan ana batun musulunci ba wanda suka kai matan annabi cikin mata musulunci in ana batun imani ba wanda suka kai mata annabi cikin mata imani muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin masu ibada ba matan da suka kai matan annabi ibada to kenan duk ibadar mace bata kubuta daga kishi ba dabi'a ce da Allah ya halicci mata a kanta saboda haka maza ana musu uzu idan kishi ya motsa tai wani abin da ba shine ba ka dan daga mata kafa dabi'a ce da Allah ya halicce su a kanta inda har matan annabi ga su suma ba su kubuta daga gare ta ba sai suka ce to yanzu yanda za su yi su magance wannan matsalar su wakilta wata daga cikin su ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna wa annabi hakan bai dace ba bai dace a ce in an tashi masa kyauta ba za a masa ba sai in yana dakin Aisha a masa a duk dakin da yake a duka matansa sai suka wakilta shugabar fatinsu ita ce Ummu Salama ta je ta samu manzon Allah ta nuna masa ga abin da ya dace shikenan annabi yana zaga dakunan matansa yana zaga har ya zaga dakin Ummu Salama yace ya Rasulullah ina da magana yace to mecece maganar ki dama dai abin da matanka suka zauna suka tattauna shine ka samu sahabbanka kai musu magana mun ga wani abu da suke wanda bai kamata ba yace menene in sun tashi za su maka kyauta ba sa maka sai in kana dakin Aisha mu kuma mun ga dukan mu matan ka ne to kar su ware wani daki a duk inda kake kawai sun tashi za su maka kyautar ka annabi sai ya shuhu ya ce mata ci kanki bai tanka mata bai tafi abunsa ta koma gurin yan fatinta sai suke tambayar ta yaya kuka kare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace wallahi na masa magana amma ko kalabe ce ba suka ce in ya sake dawowa ki maimaita masa ki nanata masa kacki barshi har sai ya maida miki da martani. Tace ba wani abu, ku kwantar da hankali. Annabi ya sake kewayowa kwanan Ummu Salama, ta sake nanata masa buƙatan matansa akan yayi magana wa sahabbansa in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallama martanin da ya mayar wa Ummu Salama sai ce la tu'dini fi Aisha, yace karki cutar da ni akan Aisha, yace fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisha, yace saboda wahayi na Ubangiji bai zo mun ina cikin mayafin wata cikin mata na baban da Aisha, kenan ita ce in yana cikin mayafinta ake masa wahayi, sauran matan ba a masa wahayi in yana mayafinsu, to saboda haka tana da matsayi na musamman gurin Ubangiji, kuma ni ma tana da matsayi na musamman gurina, isharar da Annabi yake yi wa Ummu Salama kenan. Saboda haka karki cutar da ni akan Aisha. Sai ta ce ina neman tsarin Allah daga cutar da manzon Allah. Sai bata sake tankawa ba. Da suka koma suka haɗu da ƴan fatinta suka tambaye ta ya kuka kare da manzon Allah, tace kunji kunji kunji. Sai suka ce in ya san wata bai san wata ba. Da suka duba suka ga yana kaunar Fatima. Ai mun yi wannan bayanin a baya. Yana kaunar Fatima sosai, yana jin maganar Fatima, Yassa. Kuma ita kadai ta saura masa, ƴayansa duk sun rasu. Fatima kawai ta saura masa, kuma yana ji da ita. Ai mun karanta a baya, mun duba yadda Annabi yake ji da Fatima, har ma ya hana Aliyu ya mata kishiya. To sai suka samu Fatima, muna nema ki mana alfarma, ta ce wani alfarma, ki samu mahaifinki ga buƙatarmu. Cewar yayi magana da sahabbansa in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake dukkanmu matansa, kar su jira sai in yana ɗakin Aisha. Ta ce ba wani abu, zan isar da saƙonku gare shi, kuma na san zan samu kunne na sauraro daga gurinsa. Ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta bijiro da wannan buƙata na matansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kina so na? Ta ce ina son ka. Yace to ki so wannan. Annabi bai ƙara komai ba, yace ki so wannan. Ya nuna Aisha, Fatima ta tashi ta koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta koma gurin matan Annabi. Yaya kuka kare da manzon Allah? Ta ce ai kunji kunji yadda muka kare. Suka ce koma masa. Ta ce wallahi ba zan koma ba. Wannan malamai suka ce na nuna mana irin ƙaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa Aisha, shi yasa ya kasa ya tsani. Duk abin da matan suka nema na yayi magana wa sabansa bai yi ba, kuma ya ja layi. Saboda me? Saboda ƙaunar da yake yi wa Aisha. Allah maɗaukakin sarki yarda da ita. To falalarta ta takwas, kamar yadda na ce za mu ƙarƙare da falala guda goma, ta takwas ɗin lokaci ba zai ba mu damar hakaito ta ba, sai mu jinkirta har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.